ke bawa zan aura.
In ba kai bawa zan aura.
In ba ke bawa zan aura. Amata ko an bamba zan yarjewa sai balata.
Allah, I'm not a man. I'm not a man.